mu shine 2019 Allah ya sake mayar mana da mulki.
Sanata Abubakar
Sunana Sunata Abubakar.
Ya rayuwa za ta kasance bayan babu gwamnati.
Kana nufi ga NPDP? A jam'iyyance PDP nan daram kuma za ta bada adawa irin yanda ba a taba yi ba a ƙasar nan, saboda mu za mu yi bisa ga ka'ida, bisa ga mutunci, bisa ga tabbatar da cewa gwamnati gwamnati ne na kowa. Fatan mu shine 2019 Allah ya sake mayar mana da mulki.
Sanata Abubakar Gire kenan na jam'iyyar PDP a Najeriya ke jaddada cewa sun shirya tsaf don yin adawa a ƙarƙashin mulkin jam'iyyar APC. Sai dai kuma a daidai lokacin da LPDP ke shirya wa adawar, bisa ga dukan alamu jam'iyyar tasu ta shiga rudani. Chief Tony Ali da ada ke zaman shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar PDP yayi murabus a yan kwanakin nan, kuma yace yayi hakan ne da nufin baiwa Goodluck Jonathan damar darewa bisa kan wannan mukami. Amma daga bisani Dr. Goodluck Jonathan yace baya so. Dr. Umar Ardo, wani jigo a jam'iyyar PDP ne da tun farko yayi adawa da yin takarar Dr. Goodluck din, kuma suka yi ta tafka shari'a har zuwa kotun kolin Najeriya.
Bashi da aka yi ba an bashi don Allah da Annabi bane. Shi tsohon chairman na DOT wato Chief Tony Anene baya son bari wannan kujera, kuma kuma ya sani Chief Tony Anene shi ne chief advisor na presidential campaign wanda aka je aka fadi za. Babu yadda za a yi a ce national chairman na jam'iyya ya bari kujeran shi kada shi Chief Tony Anene bai bari kujeran shi ba, don shi ne chief advisor din campaign na shi shugaba Jonathan. Don haka baya son bari, amma sai aka nuna mishi dole ne fa yi bari. Iri girman kanshi yana gani in ya bari babu wani wanda ya kai shi wanda zai dauki kujerar shi sai dai tsohon shugaban kasa. Shi Jonathan ka san lallai ya fadi a shugaban na ce ya fadi wato bai gudanar da mulkin kasan nan da kyau ba. Wato shi failed one, babu wuta, babu ruwa, babu mai, babu security. An bar 60 billion bashi a kai ko ina a birkice. Sannan ya zo ya ce wai ya zo ya karbi daga farko ya kujera da amintattu. Ai ka san shi da kanshi ya
Dr. Umar Ardo, masu lura da al'amuran siyasa suna ganin cewa yanzu kamar jam'iyyar PDP a Najeriya ta shiga rudani. A matsayin ka da dan PDP, wannan magana gaskiya ne?
Amma PDP ta shiga rudani, ai tun sa'ilin da PDP ta ce ba ta da wani dan takara sai Jonathan. Ai tun wannan PDP ta shiga rudani, amma ba ya PDP ta shiga rudani ba. Kuma waye ya fara magana waye ta Jonathan kada zai tsaya zabe Tony Anene. Don haka babu yadda za a yi Tony Anene zauna cikin jam'iyyar nan. So rudani kan ba yau aka soma ba.
Dr. Umar Ardo kenan. Bukhari Bello Jiga, malamin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Abuja.
To kuma in Kaduna lokacin da Obasanjo ya sauka, lalle wannan kujera an bashi ne saboda an ce sai wanda ya tsohon shugaban kasa ko wani abu. To kuma sai gashi wannan tsohon shugaban kasa bai karbi wannan abun ba, ya nuna cewa kaga har yanzu yana jin zafin abin da ya same shi, sannan kuma baya da wani kwarjini ko kuma wani karfi wanda zai iya tafiyar da wannan jam'iyya tunda ba su da sama kuma babu wani abin da za a raba. Sannan kuma ita dama jam'iyyar lalle ita abin da yake ciyar da ita shine abubuwan da take raba malu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.